الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 5 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 15 ga watan 6 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala bala yi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
mana kana gabata wani suke sallah gaba sana bayan mutum sallah ya sallah ba su da wani ya ce
wai misali rashin sadar da sahu rashin sadar da sahu haram ne domin sadar da sahu da daidaita shi wannan wajibi ne kamar yadda hadisai sun wuce a lissafa ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne dan uwa yake cewa kamar misali mutanen da in an tada sallah maimakon su jiro da sahu a masallaci sai su tsaya gun kayan sana'arsu yin haka baya dacewa kwata-kwata laifi ne haramu ne tare da cewa in har shi wanda ya tsaya abun kayansa a bayan limami yake to sallah ta inganta amma in gaban liman ya shiga to kwata-kwata baya da sallah an gane ko lallai kiyaye dukiya wajibi ne amma kafin sallah ya kamata ya tanadi inda zai kiyaye dukiyar shi ya tanadi inda zai tsara dukiyar shi in ya so ya je ya yi sallah saboda abu ne mai sauki kafin a tada sallah mutum ya yi kokarin yadda in ma ya samu wanda zai wakilta domin ya tsare masa dukiya ko kuma ya kai dukiyar misali ya rufe ta in ya so ya je ya shiga sahu ya yi sallah amma na haka mutum ya tsaya gefe saboda tsaron dukiyar shi ya ce uzuri ne wannan ba uzuri ba zai ba saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul juma'a ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai idan an yi kiran sallah a ranar juma'a ku tafi zuwa ga ambaton Allah shine sauraron kububa da yin sallah sai yace wadarul bai ku daina saye da sayarwa a wannan lokaci sai yace zalikum tafiya masallaci gabarin duk wani abu da zai shagaltar da mutum gabarin zuwa masallaci shine ya biye muku alkhairi in har kun san da haka da haka wannan bai kebanta ba da sallar juma'a malamai suka ce yana daga cikin abinda ayar take fa'idantarwa take karantarwa duk wani abu wanda zai shagaltar da mutum gabarin sallah ta jama'a to haramun ne in lokacin sallah yayi mutum ya shagala da wani abu da haka dai wajibi ne a kiyaye na'am wani sani mutum ne ake bin shi bashin azumi amma ya manta iya adadin da yake kansa na bashin azumi to anan sai yayi kirdada yayi hashashi misali sai ya ce ni dai azumin nan ina kyautata zaton in ba 15 bane to zai kai 20 misali to sai ya dauke shi a 20 saboda a 20 din in yayi babu wani kokonto da ya rage tare da shi haka zai yi hashashin iya abin da ke nan kokonto ba zai rage ba tare da shi kamar yadda misali kai ne kana cikin sallah sai ka ringa kokonton shin a raka'a ta biyu nake ko kuma raka'a ce ta farko to sai ka dauke ta a matsayin ta farko domin ta farkon kana da yakini ta biyun shine kake da kokonto na'am wai tambayar dan uwa shine ya ji wani malami yana fadar cewa duk wanda ya kusanci iyalinsa a cikin dare ma'ana saduwa da iyali idan aka wayi gari a wannan yini to bai dace ba ya shigar da gawa cikin kabari shin haka ne maganar da ya fada haka ne hadisi ne sahihi illa kasancewar hanin ya kebanta ne da gawar mace ba ta namiji ba kamar yadda hadisi ne sahihi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin ahkamul janaiz lokacin da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mata rasuwa an zo janaizarta an gane ko ita ce ruqayya ga mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halarci kuma ga mijinta Usman Allah ya kara masa yadda manzon Allah sai yake tambaya a cikin jama'a yace mallam yuqarifil layla a daren jiya a cikin kuwane ne bai kusanci iyalinsa ba Abu Dalha Allah ya kara masa yadda ya fito yace ya rasulullahi gani manzon Allah sai yace masa shiga ramin kushewa Abu Dalha ya shiga cikin ramin kabarin aka meka masa gawar ya shigar da ita cikin loto tare da cewa ga mahaifinta kuma ga mijinta amma manzon Allah ya ce to wane ne bai kusanci iyalinsa Abu Dalha ya ce gashi manzon Allah ya ce to shiga wannan hadisi yana tabbatar da duk wanda ya kusanci iyalinsa a cikin dare ko mun kusacin shi da mace in Allah ya mata rasuwa a cikin wannan yini to bai dace mai shigar da gawata cikin kabari an gane ko sai a nemo wanda bai kusanci iyalinsa ba ko mun nisan shi ko mun wato shine nisan danganta tsakanin shi da ita lalle hadisi ne sahihi tare da cewa kuma sunna ce wadda da yawa daga cikin jama'a sun jahilce ta saboda ƴan karambani suka yi yawa a cikin jama'a ana zawwa jana'iza kawai sai kaga mutum ya zabura ya dira cikin kushewa kuma shi ba waliyin gawa ba kuma shi ba wakil ba izini ba aka ba shi musamman waɗanda suke waliyan gawa su ne ya fi dacewa da binne ɗan uwansu sai dai in sun wakilta wani musamman ma abin da ya shafi mace, ya kamata ya zamanto mijinta ko danginta na kusa waɗanda suke muharramanta. To amma su ma kuma da wannan sharahi shine rashin kusantar iyali a cikin dare. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin baban da ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratul Rum. Fadarsa subhanahu wa ta'ala, fa'akin washi haka liddini hanifa, fidratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Kamar yadda bayani ya gabata, malam Allah ya ji kansa ya kulla wannan babi domin ya bayyana mana, ya tabbatar mana duk wata fadula ta musulunci to ba ta kasancewa sai ga mutumin da ya fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta iya rayuwarsa, ya tabbata akan tauhidi har mutuwa ta cin masa. To wannan shine zai yi dace da duk wata fadula da aka ambata ta musulunci a cikin Alkur'ani da Sunna. Allah ya sanya mu a cikinsu. Shine ya zo mana da wannan aya, Ubangiji ta'ala ke cewa fa'akin washi haka liddini hanifa. Ubangiji ta'ala ya ce ka tabbatar da zuci, ka tabbatar da huskarka wato ga wannan addini, kuma kana mai karkace ma komai, kana mai fuskantar Ubangijinka da komai gaba daya na ibada. Bayani ya gabata, duk inda ka ji an ambaci iqamatul wajhi ko islamul wajhi, to abinda ake nihi wato shine tsarkake aiki. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, da fadarsa wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin, da nan da yace fa'akin wajhaka liddini hanifa, abinda ake nihi tsarkake aiki, ma'ana ka tsarkake duk wata ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yace fa'akin washi haka, ma'ana ka tabbatar da fuskarka, shine ka tsarkake aikin ka diddini wato ga wannan addini da Allah ya shar'anta ma. Hanifan, kana mai karkace ma komai, kana mai fuskantar Ubangijinka. Lafazin hanif an ciro shi ne daga al-hanaf. Idan aka ce al-hanaf, wato shine al-mai, karkacewa. An gane ku? Don haka wannan lakabi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi Ibrahim alayhi salam, wanda kuma ya zama wajibi akan kowane mumini ya siffanta da wannan sifa har zuwa kiyama. Komai abinda ya wane ce Allah subhanahu wa ta'ala ka juya masa baya, da tunaninka da zuciyarka gaba ɗaya ka fuskanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine kenan al-mu'ridu an kulli shay, al-muqbilu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Mutumin da ya bujire ma komai ya fuskanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ake kira al-hanif. Sai yace fidratallahi allati faqara an-nasa 'alayha, kala zinci wato fidira ta Allah wanda ya halicci bayinsa akan ta. Me ake nihi da fidratallah? Shine wato musulunci, tauhidi kenan. Wannan mansubun ne alal ikra, fidratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, ma'ana kala zinci wato addinin Allah shine tauhidi. Allati fatara an-nasa 'alayha, wanda Allah ya halicci bayinsa akan ta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi ya fassara mana wannan aya, shine yace dukkan da kullu mauludin yuladu ala al-fitra, ko kuma ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. Manzon Allah yace babu dan da ake haifa face ana haifuwarsa ne wato akan wannan musulunci, ma'ana shine tauhidi, wanda daman ma'anar musulunci gamammiya kamar yadda bayani ya gabata shine al-islamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bi-ta'a wal-bara'atu min an-shirk wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi shine yace babu wani da da ake haihuwa maza Allah yace face ana haihuwar shi ne akan musulunci ma'ana tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala shine malamai suka ce inda za a kyale yaro akan fitar shi yadda Allah ya halice shi to idan ya tashi zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi shirka saboda fitara ce tunda kafin Allah ya halice shi ya kimsa masa wannan a cikin wani shine kamar yadda anan yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi maza Allah yace mahaifansa sune suke rikida shi su maida shi ga yahudi in yahudawa ne ko kuma su maida shi dan mushan in yan mushan ne mahaifa ko kuma su maida shi ba maguje in maguzawa ne maza Allah sai yake cewa ai kamar dabba ce da take haihuwar da shin kun taba ganin wani abu wanda yake na tsagar kunne ko wata alama cewa an haifi dabba da shi sai dai in bayan an haife ta ma sai ta tsaga mata kunne ko su mata wata wuta su mata alama to haka hadisin Iyab ibn Himar Allah ya kara masa yadda yana cikin sahihu muslim ubangiji ta'ala da kansa yake cewa khalaqtu ibadi kullahum hunafa bayina gaba daya ubangiji ta'ala yace na halicce su hunafa ma'ana masu tsantsar tauhidi ne akan wannan asali Allah ya halicci duk wanda ya halitta na bayinsa sai yace fa atathum shayatinu fajtalathum au kama kala maza Allah yake fada yace ubangiji ta'ala yace shaydanu ne suka zo musu wato suka zamar da su gabarin tafarki na madaidaici to dan haka shine anan yace fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha kalazinci wato halittar Allah ma'ana shine tauhidi ma'ana kalazinci kenan wannan addini allati fatara an-nasa alaiha fitrar shi wanda ya halicci bayinsa akan ta sai yace la tabdila li khalqillah wato babu canzawa ga halittar Allah ma'ana ba wanda ya isa ya canza sai dai ka canza abinda Allah ya halitta amma halittar Allah baka isa baka canza saboda a hakan Allah ya halicci bayin shi sai dai shi makhluqin bayin bawon kai kokarin canza shi ka rikida shi ka sa masa mummunar raqida wannan lokacin da muka zo bayani akan abinda ya shafi sifofin Allah subhanahu wa ta'ala musamman sifa ta istiwa daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa shine muka ce in kana so ka gane inda ubangijinka yake to ka tambayi kurma ko ka tambayi yaro karami wanda ya dan fara wayo ka tambaye shi wanda ba a cusa masa wani ra'ayi ka ce masa a ina Allah yake kai tsaye zai baka amsa yadda wannan jariya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzon Allah ya tambaye ta aina Allah a ina Allah yake tace Allahu fis sama tace Allah a sama yake manzon Allah ya fada ga Muawiya yace in maza ka yantar da ita yace mu'mina ce ta san inda ubangijinta yake dan haka kurma da yake akan fitrar shi yake in zai yi rantsuwa ina yake nunawa kudu ko arewa gabas ko yamma ko ƙasa yake nuna sama yake nuna ma domin ya san inda ubangijin shi yake haka fir'aun yake fada yake cewa ya hamanu gunili sarhan la'alli ablughu al-asbaba asbaba as-samawati fa'abbali ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba ya fada ga babban wazirin shi ba fadan shi prime minister shi haman yace gina mun gini wanda yake suru wanda yake mai tsawo wanda inna hau takan iya yiwa ille ko sama in hau sama in samu wata hanya da za ta kai ni in shiga in hau sama yace domin ille ko ubangijin annabi Musa yace ina zaton annabi Musa ƙarya yake da yace mun Allah shi a sama yake kaga anan shi kanshi fir'aun ya tabbatar da cewa Allah a sama yake kamar yadda Annabi Musa ya bashi labari fitira ce ta Allah dan haka mutanen kauye zaka ji suna fada cewa ai ba a haska tucilan sama domin haka akwai rashin ladabi ga Allah to dan haka shine anan kenan fitira ce ta Allah Allah ya halicci bayin shi akan shine ubangijin su shine mahaliccin su shine mai azurta su shine mai talauta su shi kadai ya cancanta abota masa kowa akan haka yake tashi sai dai in ya tashi ne mahaifansa su rikida shi su maida shi wawo kan wata aqida ta daban shine yace la tabdila li khalqillah babu canzawa ga halittar Allah ma'ana ba wanda ya isa ya canza halittar Allah fidiraji sai dai in Allah ya halicci bawon nashi kai kai kokari ka canza shi bawon ka canza masa ra'ayi sai yace zalika dinul qayyim wannan ma'ana tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala shine addini mai kekke wanda babu karkata a cikin sa sai yace walakinna aktharun nasi la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane wato basu san da haka ba an gane ko mafi yawan mutane basu san da haka ba cewa tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala wato shine mai kekken addini wanda babu karkata a cikin sa tauhidi kenan sannan muka aya ta gaba ita ce ai zamu tashi kanta ko shine mala Allah ya ji kansa yake fada yace wa qaulihi ta'ala wa wassa biha ibrahimu banihi wa ya'qub ya baniya inna allaha hasdafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun ubangiji ta'ala ke fada wa wassa biha ibrahimu banihi ibrahim alaihi salam ya ma ƴaƴansa galgadi game da wato wannan milla shine kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta wanda shine milla ta annabi Ibrahim alaihi salam wanda kafin wannan aya shine Allah yake fada wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha ibrahimu banihi wa ya'qub shine ubangiji ta'ala yace wa man yargabu an millati ibrahim ba wanda zai kiyamaci tafarkin annabi ibrahim ya juya masa baya illa man safiha nafsa sai mutumin da ya wautar da kansa wanda kwata-kwata bai san ciwon kansa ba bai san abin da zai amfane shi ba shi yake kiyamar milla ta annabi ibrahim mu ce tafarki na annabi ibrahim ko gwadabi na annabi ibrahim ko hanyar annabi ibrahim hanyar su ko shine kadaita Allah da bauta yace wa man yargabu an millati ibrahima ba wanda zai kiyamaci tafarkin annabi ibrahim kadaita Allah da bauta illa man safiha nafsa sai wanda ya wautar da kansa ma'ana mutumin da kwata-kwata bai san ciwon kansa ba sai yace wa laqad istafainahu fid dunya tabbas Ibrahim alaihi salam mu ne muka zabe shi a nan duniya muka bashi annabta muka zuba yabo da jinjinawa wato akan halishin dukkan wasu ma'abuta addinai kowa yana jinjina ma annabi Ibrahim alaihi salam yana yabansa kuma yana famar a ce Ibrahimu nashi ne kuma shi mabiyin annabi Ibrahim ubangiji ta'ala yace wa innahu fil akhirati lamina as-salihin kuma lalle Ibrahim alaihi salam a lahira yana daga cikin managartan bayi waɗanda suke da daraja madaukakiya abun Allah subhanahu wata'ala sai yace idza qala lahu rabbuhu aslim ba su labari lokacin da ubangijinsa ya fada gare shi shi Ibrahim yace masa aslim ya kai Ibrahim mai kawiya da ji da bi zuwa gare ni ma'ana kadaita ni da bauta qala ibrahim kai tsaye yace aslamtu li rabbil alamin na mai kawiya da ji da bi ga ubangijin halittu gaba daya ubangiji ta'ala sai yace wa wassa biha ibrahimu banihi wannan tafarki kadaita Allah da bauta ibrahim alaihi salam ya ma ƴaƴansa gargadi cewa su yi ruku da wannan tafarki nashi kar su yadda su kauce masa su zamanto kenan kamar yadda ake fada a Hausa sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta ba gudu ba ja da baya shine anan wasiyar da Yunus yace wa wasabiha Ibrahimu baniyi Ibrahim alaihi salam ya ma ƴaƴansa wasiya game da cewa su yi ruko da wannan tafarki nashi tauhidi kadai ta Allah da bauta sai yace wa Yaqub haka jikan Ibrahim annabi Yaqub alaihi salam shi ma ya ma ƴaƴansa wannan wasiya kamar yadda kakan shi ya ma ƴaƴansa kowanne daga cikin su da shi kakan da shi jikan sun fada ga ƴaƴansu suka ce ya baniya Ibrahim alaihi salam ya ce ya ku ƴaƴana haka shi ma Yaqub ya tara ƴaƴansa lokacin da mutuwa ta zo masa ya ce ya ku ƴaƴana inna Allah astafa lakum ad-din ku tabbata ubangijinku ya zaba muku wannan addini fala tamutunna dan haka kar ku sake ku mutu illa wa antum muslimun face sai kuna musulmi masu tauhidi masu mai kauya da ji da bi ga ubangijinku an isa a hana mutum mutuwa ba a isa ba wannan malamai suka ce nahayun ne bi ma'ana al'amr hani ne amma mi ya kunsa wato umarni ne kamar ya ce da su mutu wa antum muslimu ku mutu halin kuna musulmi shine yace inna Allah astafa lakum ad-din ku tabbata ubangijinku ya zaba muku wannan addini kenan musulunci tauhidi fala tamutunna yace kar ku sake ku mutu illa wa antum muslimun face sai kuna musulmi ma'ana masu mai kauya da ji da bi ga ubangiji subhanahu wata'ala dan haka kuma wannan dan ba kowa ba yafi dacewa da riko da wannan addini sama da ƴaƴan annabawa me yasa saboda kasancewar annabawan Allah su suka zo da wannan addini ma'ana tauhidi kadai ta Allah da bauta kenan a farko su ne yafi dacewa kafin a ce ma wani ya karba kuma wannan yana nuna mana irin wannan wasiya wajibi ne wato ga mahaifi ya ma ƴaƴansa daman ita wasiya kamar yadda malamai suka faɗa kala biyu ce akwai wasiya kamar yadda wato mutum yake yin wasiya in aka ce wasiya kamar yadda malamai suke faɗa shine bada umarni bada izini game da yin tasarrufi da wani abu na dukiya bayan mutuwa kamar yadda misali mutum zai ce bayan mutuwa ta ayi mun kaza to wannan shine ake kira wasiya agun al-fuqaha malaman fiqh amma in aka ce wasiya a addini shine al-hafsu ala tamassuki bihi bada kuzari akan ruko da addini cewa mutum ya ci gaba da ruko kar ya kauce ma wannan tafarki to wannan ita ce wasiyar da an so ga mahaifi ya ma ƴaƴansa cewa su lazinci ruko da wannan addini shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta kamar yadda anan annabi Ibrahim da annabi Yaqub alaihi salam wato suka ma ƴaƴansu me yasa saboda kasancewar shi mutum matukar yana raye to akan hadari yake ba mamaki wata guguwa ta zo ta yi gaba da shi wal iyazu billahi mutum ya samu talal lafiya to amma in aka masa galgadi aka ja hankalin shi aka nuna masa kar ya sake ya kauce ma wannan hanya to insha Allahu ta'ala ko wata guguwa ta motsa ya tuna wannan wasiya da aka yi masa kuma wanda ya mishi wannan wasiya masoyin shi ne yana son shi ne da alkhairi a rayuwarsa ta duniya da makomashi lahira to dan haka amma wasiyar da zaka yi riko da ita wanda za a ce kar ka sake ka bar abu kaza to ka tabbatar da cewa wannan abu da aka maka galgadi bai saba ma Allah bai saba ma manzon shi amma duk wasiyar da mahaifa za su maka in ne ta saba ma Allah ta saba ma manzonsa to cika wannan wasiya haram ne an gane ko irin wannan wasiya kafa ake sawa a shure ta amma in wasiya bata saba ma alqur'ani bata saba ma sunna to anan abin da ya zama wajibi mutum ya cika da wannan wasiya mutum ya riko da ita kenan wannan aya dai a takaice mun fahimci cewa dukkan wata fadula da ake samun ta a sababin rungumar wannan addini na musulunci kenan tana kasancewa ne ga wanda ya karbi wannan addini yayi aiki da shi iya rayuwarsa har mutuwa ta cin masa akan wannan addini an gane ku kenan wanda ya runguma ya ci gaba da aiki kuma Allah ya masa dace ya mutu akan wannan tauhidi to shine yake samun dukkan wata fadala wanda take ta musulunci dan haka kenan anan mu gane ba wani abun burgewa bane ka ringa cewa fadda da mu aka fara wannan tafiya an gane ko wannan da'awa da mu aka fara a abinda ake bukata ka nace ka jimre ka yi ta addu'a Ubangiji ta'ala ya azurta ka da kyakkyawan karshe ma'ana ka mutu akan wannan hanya shine tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake fata amma da yawa sai ka ji mutum ayo yana cewa dadan mu fa aka fara amma yanzu kuma ya zame to dan haka sai wanda ya runguma ya ci gaba da aiki kuma har mutuwa ta cin masa kamar yadda anan yace inna Allah hasdafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun dan haka shi ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yake cewa innamal a'malu bil khawatim ko kuma innal umura bil khawatim al'amura wadanda ake lura da su ake la'akari da su abinda mutum ya cika karshe shine duk kai ka wanda ake fatan da ake shine a samu kyakkyawan karshe wanda duk wanda ya samu kyakkyawan karshe to ya ci nasara Allah ya maka dace karshe ya zamanto kyakkyawa to wannan shine ake fata Allah ya azurta mu da shi sannan malam sai ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala bayan ita waccan aya da ta gabata kenan aya ta uku a baban ayan na cikin suratul nahl ubangiji ta'ala ke fada thumma awhayna ilayka an tattabi'a millata ibrahima hanifa wama kana minal mushriki ubangiji ta'ala yace thumma awhayna ilayka sannan mu ne muka turo maka sakon cewa an tattabi'a millata ibrahima hanifa ka bi tafarkin babanka ibrahim wanda babanka ibrahim hanif ne ma'ana ya karkace ma komai ya fuskanci ubangijinsa wama kana minal mushrikin kuma ibrahim baya tare da mushrikai ya raba hanya da su innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi ya qaumi innani bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin haka ibrahim ya fada ma jama'arsa dan haka anan Allah yake jinjina masa yace wa ma kana minal mushrikin Ibrahim alaihi salam baya tare da mushrikai da shi da su sun yi hannu riga kaga anan wahayi ne na musamman Allah ya aiko ga manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma umarni ne ake bashi kai tsaye wanda umarnin ya hada dukkan wani mabiyin shi har zuwa kiyama cewa ya bi tafarkin annabi Ibrahim tafarkin annabi Ibrahim shine kadai ta Allah da bauta kamar yadda can cikin suratul hajji ubangiji ta'ala yake cewa millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimin millata wannan mansubun ne kenan ala hazfil fil ay ittabi'u millata abikum ibrahim ko kuma alal igra ay ilzamu millata abikum ibrahim kula zinci tafarkin babanku ibrahim alayhi salam kaga kamar yadda Allah ya ma manzon shi umarni anan to mu ma an yi mana nan cayi thumma awhayna ilayka an tattabi'a millata ibrahima hanifa can sai yace mana millata abikum ibrahim ku bi tafarkin babanku ibrahim haka Allah ya yi yabo da jinjinawa cewa babu bawa na kwarai wanda yake makusaci ga ubangiji subhanahu wataala sama da wanda ya bi tafarkin annabi ibrahim a cikin suratul nisa shine yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa kuma haka cikin suratul ali imran Allah ya mana wannan umarni a wannan aya cewa wa man ahsanu dinan babu mafi kyawu ga addini mimman aslama wajhahu lillahi sama da mutumin da ya maika fuskarsa zuwa ga ubangiji ma'ana ya tsarkake bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsin, yana mai kyautatawa tsakanin shi da ubangijinsa. Sannan yace wattaba millata ibrahima hanifa, kuma ya bi tafarkin wato annabi ibrahim. Haka a cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala yake cewa qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifa, ce da su sadaqallah, Allah yayi gaskiya game da duk abin da yake fada. Fattabi'u millata ibrahima hanifa, ku bi tafarkin wato annabi ibrahim. To shine anan ubangiji ta'ala yace thumma auhayna ilayka, sannan mu ne muka yi maka wahayin anittabi millata ibrahima hanifa, muka ce da kai ka bi tafarkin babanka ibrahim, wanda shi babanka ibrahim makarkaci ne game da komai mai fuskantar ubangijinsa ne da komai, wa ma kana minal mushrikina, kuma baya tare da mushrikai. Dan haka dai wannan aya tana ƙara tabbatar mana kenan ba kowa zai samu fadala da ake samu ta musulunci sai wanda ya bi wannan tafarki na annabi ibrahim, shine tauhidi. Sannan malam ya zo da hadisin abdullahi dan mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li kulli nabiyyin, yace inna li kulli nabiyyin wilatan minan nabiyina, yace lalle dukkan wani annabi wato yana da masoya majibinta lamari daga cikin annabawa. Kowane annabi da Allah ya aiko daga cikin annabawansa, to daga cikin annabawan da suka gabace shi yana da wani annabi wanda yake jibinta lamarinsa, kuma yake tsananin san shi da kaunar shi, tare da cewa suna kaunar annabawa, annabawa junansu yana kaunar juna gaba daya, junansu yana jibinta lamarin juna gaba daya. Amma akwai annabin da ka fi so kuma ka fi jibin tallamarin shi a matsayinka kai na annabi. Maza Allah sai ya ce wa ana waliyyi minhum abi ibrahim, maza Allah ya ce masoyina wanda na fi so, na fi kauna daga cikin annabawa, na fi jibin tallamarin shi, ya ce shi ne babana ibrahimu alaihi salam. Wanda dangantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi ibrahim, wannan dalili ne tabbatacce kamar yadda yake cikin sahihul bukhari, ya tabbatar da dangantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ibrahim, wannan ta tabbata kamar yadda wato dangantar shi ta kai ga kinana, shi kuma wato yana daga cikin ƴaƴan annabi isma'il, isma'il dan ibrahim alaihi salam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta'ala wato ya zabi wato kinana daga cikin ƴaƴan isma'il, an gane ku, so kuma daga cikin su Allah ya zabi quraishawa, daga cikin quraishawa Allah ya zabi banu hashim, daga cikin banu hashim Allah ya zabe ni. To dan haka kenan zuwa ga annabi ibrahim dangantar shi ta tabbata, amma bayanin da yazo har izuwa adam wannan silsila kin wannan bai tabbata ba. Shine kenan yace wa ana waliyyi minhum abi ibrahim, yace majibincin lamari na wanda nake so, nake kauna daga cikin su, wato shine babana ibrahim. Sai yace wa khalil, wa khalil, wa khalilu rabbi, wa khalilu rabbi, kuma shine badadin ubangiji na. Lafazin khalil an ciro shi ne daga khulla, idan aka ce khulla a Hausa shine ake kira badadanta, wanda ita badadanta ta fi soyayya, kenan khulla ta fi mahabba. Idan aka ce khulla so da kauna, wanda ya ratsa jiki gaba daya, ya hada kashi, ya hada tsoka, ya hada fa, wannan fata ma'ana ya shiga jiki ko ina, shine ake kira khulla a Hausa kenan badadanta, wanda duk a cikin annabawan Allah gaba ɗaya ba wanda ya samu wannan martaba da wannan matsayi illa annabawa biyu waɗanda suke manzanni na Allah, annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda aya na cikin suratu Ali Imran ubangiji ta'ala yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba millata ibrahima hanifa, واتخذ الله ابراهيم خليلا ubangiji ta'ala ya mai da ibrahim matsayin badadin sa ne kaga wannan aya tana tabbatar mana ibrahim alaihi salam Allah ya bashi wannan martaba da wannan matsayi to haka hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta yake cewa inna Allah takhazani khalilan kama takhaza ibrahim khalila yace ku san da cewa ubangiji na ya maida ni matsayin badadin sa nake kamar yadda ya maida ibrahim alaihi salam matsayin badadin sa yake manzo Allah yake cewa law kuntum muttakhizan minan nas khalilan lattakhaztu ababakarin khalila yace inda a ce a cikin mutane zan iya maida wani a matsayin badadi na manzo Allah yace wallahi da na maida abubakar Allah ya kara masa yadda shine badadi na wanda wannan hadisi yana tabbatar da fiyayye a doron kasa bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abubakar babu wani mai daraja zababbe sama da shi bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har kiyama ba za ka kai fagen shi ba duk wani ta karka to shine yace wa qalilu rabbi shine kuma badadin ubangiji na dan haka kuskure ne kamar yadda zaka yi wasu suna fada ibrahimu khalilullah wa muhammad habibullah wa musa kalimullah wa isa ruhullah wannan kalmomi uku duka daidai ne ibrahimu khalilullah musa kalimullah isa ruhullah amma muhammad habibullah wannan kuskure ne in kace haka kenan ka maida shi kasa da annabi ibrahim alaihi salam domin kullu tahi mahabba sai dai kace ibrahimu khalilullah wa muhammad khalilullah ko ka ji mun ce ibrahim wa muhammad khalilullah ma'ana gaba ɗayan su kenan badadai ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala musa kalimullah wa isa ruhullah don Allah ya fada wa kallamallahu musa takalima shi kuma annabi isa ne ya fada yace yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ko kuma kafin haka sai ne shi yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu kina sai yake cewa thumma qaraa sanan manzon Allah sai ya karanta wannan aya dake cikin suratu ali imran inna awlan nasi bi ibrahima lalle mafi cancantar mutane ko kuma mafi kusacin mutane da annabi ibrahim an gane ko lafazin awla bi ma'ana wato aqrab kamar yadda a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhiqul fara'id bi ahliha fama abqatil fara'id sai yace fahiya li aula rajulin zakar kinan min alwala ne yake ce alwala alqurba kinan shine yace inna aula nasi bi ibrahima mafi kusacin mutane da annabi ibrahim ubangiji ta'ala yace lallazina tabahu lalle waɗanda suka bi shi akan wannan tafarki nashi ubangiji ta'ala yace su suka fi kowa kusaci da annabi ibrahim sai yace wa hadhan nabiyyu da wannan annabi wanda ake magana da shi kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da shi har zuwa kiyama su suka fi kowa kusaci da annabi ibrahim kuma suka fi cancanta a ce ibrahimu nashi nasu ne wanda wannan martani ne Allah yake maidawa ga yahudu da suke da'awar cewa ai ibrahim ba yahudi ne dan haka su suka fi dacewa da annabi ibrahim kamar yadda su ma ɗan mushin suka ce ai annabi ibrahim ba nasare ne mu ɗan mushin mu muka fi kusaci da shi ubangiji ta'ala ya karyatar da su ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki inna awlan nasi bi ibrahima lallazina tabahuhu wa hadha an-nabiyyu da wannan annabi wallazina amanu da wadanda suka yi imani da shi sai yace wallahu waliyul mu'minin ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin bayin shi mu'mine wannan wilaya ce wadda take khassa ba kowa yake samun ta sai mu'mini akwai wilaya amma wadda ta hada mu'mine ta hada kafirai kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul an'am thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukm wa huwa asrahul hasibin kenan wannan wilaya ce wadda take khassa kamar yadda yake zalika bi anna Allaha maulal ladina amanu wa annal kafirin la maula lahum shine yace wallahu waliyul mu'minin ubangiji ta'ala majibincin lamarin bayin sa ne mu'minai dan haka ne wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ta bayan yayi wannan bayani domin ya tabbatar mana ba wanda yake samun fadala ta musulunci sai wanda ya wannan tafarki na Annabi Ibrahim alaihi salam sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum amma a wannan riwaya yace inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum sai yace walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku tabbata ubangijinku baya gibi zuwa wato jikkunanku cewa kai fari ne ko kai baki ne ko kai dogo ne ko kai gajere ne ko kai kibakiba ne ko kuma kai ramamme ne duka wannan ubangiji subhanahu wataala bai kula da shi ba baya kallan wato gangan jikin bawa kyawun shi ko rashin kyawun sa wannan duka bai shafi ubangiji subhanahu wataala ba wala ila suwarikum ko izuwa wata surar jikinku ma'ana abinda mutum yake bayyanawa na wata kawa da ado da mutum yake wannan duka baya amfana ma bawa komai abun Allah subhanahu wataala ko kuma wala ila amwalikum kamar yadda yake cikin wannan riwaya ubangiji ta'ala baya kallan wani tarin dukiyarku dama ya fada wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyoyinku da yawan ƴaƴanku ba su zamanto ba abinda suke kusantar da ku a gun kusantarwa yace illa man amana wa amila saliha sai wanda ya yi imani ya aikata aiki na gari shi kadai ne zai samu kusaci da ubangiji subhanahu wataala shine dukiyar shi za ta kara masa kusaci in ya ciyar da ita a inda Allah subhanahu wataala ya umarni ƴaƴansa kuma ya ba su tarbiyya ta musulunci wannan shine zai kara masa matsayi a gun Allah subhanahu wataala to shine yace wala ila amwalikum ubangiji ta'ala baya kallo izuwa wato wani tarin dukiyarku walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum iya abinda Allah yake dibi a gare ku wato sune zukata da ayyukanku zuciya da aiki dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya kara tabbatar mana mafi muhimmancin abu ga dan adam ita ce zuciya da aiki mutum yayi kokarin tsarkake zuciyarsa duk wani datti da yake cikin ta kai kokari ka wanki shirka da ubangiji subhanahu wataala bid'a keta hasada jiji da kai riya nuna isa duk wani abu wanda yake datti na zuciya kai kokari ka wanke ta ka cika ta da abin da Allah subhanahu wataala yake so yake kauna aikin ka kai kokari ka tsarkake aiki kai dan Allah kuma kai akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine yake sa mutum ya samu dukkan wata fadala da ake samu ta musulunci kenan kula da zuciya yafi kula da zahirin jiki domin zahirin jiki ba shi da wata fa'ida idan zuciya bata yi kyau ba amma zuciya in tayi kyau komai yayi kyau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa ala wa inna fil jasadi mudga idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu sai yace ala wa hiya al qalb ku saurara manzo Allah yace ita ce zuciya in ta yi kyau komai yayi kyau in ta baci kuma komai ya baci malamai sukan sanya misalin rashin kyawun zuciya tare da kyawun zahirin jiki suke cewa tamkar masai ce a zo a yi mata fenti kamar yanzu misali masai a zo a yi mata fentir to menene fa'idar wannan a fasa cikin ma a ga me yake ciki shine wani malami yake cewa jamalul wajhi ma'qubuhin nufusi ka kindidin ala qabril majus kyawun huska tare da mummunar zuciya yace kamar fitila ce akan kabarin ba majusi zahirin ga ya haske amma cikin ai najasa ce kaza mutane to dan haka kenan aiki da zuciya sune iya abinda mutum zai yi kokari a rayuwarsa ya gyara zuciyarsa ya wanke ta ya cika ta da abinda Allah yake so duk wani datti ya fitar da shi sannan kuma aikin shi yayi kokari ya gyara shi ya zamanto da kyakkyawar niyya akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malan na fada wa lahuma wato naga al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim riwaya daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faradukum alal haudi manzon Allah yake cewa lalle ni ne zan rigaye ku wato zuwa taukin da Allah ya tanada mun a filin alkiyama idan aka ce al haud shine kududdufi inda ruwa yake zawwa ya taru an gane ko rami da ake yi ruwa ya zo ya taru a cikin sa shine ake kira al haud tauki kenan a Hausa to Ubangiji ta'ala ya tanada ma kowane annabi daga cikin annabawa yana da tauki nashi a filin alkiyama wanda da shi da jama'ar shi za su zo su sha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kibance shi da cewa tarkin sa yafi na kowane annabi domin mabiyansa sun fi mabiyan kowane annabi yawa dan haka tarkin shi yafi na kowa kamar yadda yake fada a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa haudi masiratu shahr manzon Allah yace tauki na yace tafiyar wata guda ne sai yace wa zawaya ku sawawu manzon Allah yace sasannin shi yace duka ɗaya ne tsawon daga wannan gaba zuwa wannan gaba sai kai tafiyar wata guda kuma fadin shi hannu sai kai tafiyar wata guda tafiyar wata guda a kiyasta tafiyar wata guda kilo dubu nawa za a samu ga yadda tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayyo da jama'ar shi wanda a cikin jama'ar akwai dattijawa akwai mata akwai yara daga birnin Madina zuwa Makka hajji ta ban kwana da aka yi manzon Allah kwana 10 suka yi wanda daga Madina zuwa Makka kilo 450 ne kamar daga nan zangar zuwa Kwalli kamar yanzu tambayar da muke kamar misali mutum wanda yake kakkarfa mai tafiya a cikin wuni yana iya cin kilo nawa misali tafiyar kafa ba tare da ya takura ma kansa ba 40 to suna cewa 40 zuwa 50 a bar shi ma a 40 kilo 40 ba tare da ya takura ma kansa to sai ka dauka 40 sau goma kilo nawa 400 ko 400 to 400 kuma sau uku kenan kilo 1200 to wannan fadin taukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka tsawon manzon Allah yace shi ma ɗaya ne tafiyar wata ne to wannan tauki a filin alkiyama yake an gane ko ba aljanna ba akwai tauki na musamman kurama ce ita ana kiranta al-kausar ita a aljanna take amma shi al-haud a filin alkiyama yake saboda daga an yi busa ta tashi jama'a za su tashi kowa yana da kishirwa kowa yana da kishirwa to a lokacin nan a filin alkiya domin an kusanto da rana daidai da kawunan jama'a zafi ya tsananta jibi ya hada jama'a to a filin kiyama Allah ya tana dama kowane annabi tauki wanda yake na musamman shi wannan tauki kafin a Hausa radi to shine anan yace ana faradukum ma'ana ni zan rigaye ku zan gabace ku alal haudi ga taukin da Allah ya tana damu ma'ana zan rigaye ku zuwa kenan ku daga baya za ku isko ni manzo Allah yace wala yurfa anna ilayya rijalun min ummati za a ɗaukaka mun wasu mazaje daga cikin al'ummata a zo da su hatta idza a hawaitu li unawilahum manzo Allah yace lokacin da na sun kuyo domin na karbe su su zo manzo Allah yace ihtajabu duni yake cewa sai su sha makanci wato kafin ne wato kafin su isu karin su gare ne shine shine yace hatta idza ahawaitu li unawilahu a wata riwaya kenan uqtuliju duni shine yace sai a fauce su a warce su duni kafin su iso gona sai a warce su a watsar da su fa aqulu sai na fada sai na ce ay rabbi ya ubangiji na ashabi ay sahabbaina ne mabiyana ne bayu kadu sai a ce masa innaka la tadri ma ahdasu ba adaka kai baka san ba abinda suka farar da shi bayan wucewarka ai addinin nan da ka zo da shi sun canza shi ma'ana sun canza karantarwarka sun maye gurbin da bid'a manzo Allah yace za a ce innaka la tadri ma ahdasu ba adaka ai baka san ba abinda suka farar da shi bayan ka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa duk wanda ya canza addinin Allah ya juya hannun agogo baya maimakon ga sunna karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri wani abu na bid'a yana ce a kansa to ko ya zo tauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za a bar shi ya sha ba yana kusantowa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala za su janye shi manzon Allah yana ku iso mala'ikun Allah sai su ringa koran su da guduma a janye su a watsar da su manzon Allah yace ai mabiyana ne al'umma ta ce sai a ce masa ai baka san abin da suka farar da shi bayan ka dan haka ba waɗanda za su sha wannan tauki sai masu tsantsar tauhidi masu tsantsar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya mu a cikin su dan haka kenan wannan hadisi yana tsawatar da mu game da shine canza addinin Allah da kirkirar duk wani abu wanda yake na bid'a mutun ya kiyaye kansa mutun ya yi kokari ya yi ruko da wannan addini ingantacce shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma mutun ya tabbata akan haka har mutuwa ta cin masa in ya kasance akan haka ne zai sha daga ruwan wannan tauki akwai wasu riwayoyi daban-daban da suka zo waɗanda suke bayani game da su waɗanda za a kore a wannan riwaya mai manzon Allah ya ce sai in ce ai rabbi ya ubangiji na ashabi ai sahabbaina ne a wata riwaya na cikin sahihu muslim manzon Allah ya ce sai na ce ai rabbi minni wa min ummati waɗannan jama'a ta ne kuma suna daga cikin al'umma ta mabiyana haka yanzu a cikin riwayoyi daban-daban to wannan kafa ita ce wadda ƴan shi'a suka samu wata mashiga domin kafirtar da mafi yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a aqidar ƴan shi'a rafida dukkan sahabbai mafi yawan sahabbai sun yi ridda kawai sai ƴan kadan waɗanda suka wari dan haka suka ce ai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sahabban shi sun yi ridda sun kafirta sun bar musulunci menene hujjar su sai su ce ai ga manzon Allah yana cewa ashabi sahabbaina ne sai a kore su sai a ce ai baka san abin da suka farar da shi bayan ka to dan haka malamai suka yi bayani suka yi kokarin hada tsakanin waɗannan hadisai waɗanda suke bayani game da waɗanda za a kore gabanin shan wannan tauki kamar yadda al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa bayan ya koro maganganun malamai sai yake cewa ma'ana ta farko da malamai suka ce waɗanda za a kore su ne munafikai waɗanda suka yi ridda saboda in an tashi a filin al-Qiyama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce al'ummar shi za ta tashi da wata alama shine fari biyar farin goshi da farin hannu da farin kafa shine kenan ake kira hurran muhajjali kamar yadda a hadisi sahihi manzon Allah yake cewa inna ummati ya atuna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu al'umma ta a ranar kiyama za su tashi da fari biyar ma'ana farin goshi da farin kafa da farin hannu shine ake cewa doki mai arwalla kamar yadda zaka samu daga cikin dawakai mai farin goshi sannan kawaguwan shi kuma fari ne. To dan haka manzon Allah ya gansu sun zo da wannan alama, sai ya ringa kiran su, yana kiran su shi a iya sanin shi nashi ne tunda sun tashi da wannan alama. To sai a bashi labarin cewa ai waɗannan jama'a baka sani ba da cewa sun canza, wato bayan ka karantarwar da kazo da ita sun canza, sun girgiri wani abu wanda yake na bid'a. Ma'ana ta biyu, malamai suka ce waɗanda suka kasance ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi imani da shi sannan suka yi ridda bayan shi, wanda kar mu manta lokacin da Abu Bakar ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya daura damara ta yaki na yakar waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci, wanda galibin su kuma kauyawa ne. Akwai harbul murtaddin, ko kace harbul ridda, wanda aka yi a zamanin Abu Bakar, wanda sai da aka kashe mahaddatan alqur'ani wajen mutum 70, wanda a sababin haka Umar ya ba Abubakar shawara cewa ayi maza a hada alqur'ani gudaya, kar aje in an ci gaba da haka alqur'ani ya tuzarta, domin an kashe mahaddatan shi kina alqur'ani zai tuzarta. Abubakar Allah ya kara masa yadda ya karbi shawara Umar yayi hada alqur'ani a gudaya, aka bada ajiyar shi gun Hafsa, Allah ya kara mata yadda. To waɗannan waɗanda suka yi ridda, wanda aka kashe su a wannan yaki ba tare da sun dawo sun kyautata da musulunci, to su ne wannan hadisi yake nihi, manzon Allah zai tashi a ranar kiyama ya gansu sun tashi da wannan alama, yana kiran su, sai a ce masa ai baka san abin da suka farar da shi bayan ka. Haka wato wasu malamai suka ce ma'anar kenan wannan hadisi. Ma'ana ta uku, wasu malamai suka ce ma'abuta saban Allah da manya-manyan laifuka waɗanda suka mutu akan tauhidi, waɗanda suke ɗan bid'a, bid'ar da bata fitar da su daga cikin musulunci ba, an gane ko, waɗanda suka kirkiri wasu abu na bid'a amma bid'ar su bata kafirtar da su ba, to su ne za a hana su shan taukin. Amma hana su shan taukin baya nuna cewa za a jefa su wuta sadawama, a'a, Allah zai haramta musu shan wannan tauki domin wata ukuba ce ta musamman. Kaga dai koma ta yaya dai wannan sharrin bid'a kenan. In ma bid'ar bata fitar da kai daga cikin musulunci, to Allah zai haramta maka shan wannan tauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole mai hankali mutum yayi kokari, yayi ruko da sunna, yayi ta kaskanta kai yana addu'a zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya kaskanta kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya yi ta roƙonsa Allah ya masa dace game da samun mutuwa akan wannan sunna ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka Ibn Abdilbar Abu Umar Allah ya ji kansa yake cewa kullu man ahadasa fid dini fa huwa min al madrudin an al haudi, yace duk wanda ya farar da wani abu na bid'a a cikin wannan addini, to yana daga cikin waɗanda za a kore su ga barin wannan tauki ba za su sha ba. Sai yace kal khawarij war rawafi wa sa'ir ashabi al ahwa, kamar khawarijawa da su da yan shi'a da sauran ma'abuta san zuciya waɗanda ba sa bin sunna, yace haramta musu shan wannan tauki za a yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Ibn Abdulbar ya ci gaba da bayanin cewa da dukkan wasu azzalamai waɗanda suke masu wuce iyaka a cikin zalunci, masu ƙoƙarin rufe gaskiya, masu bayyanar da manyan laifuka, su ma Allah zai haramta musu shan wannan tauki. To shi ne anan ke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani, yake cewa lalle ne, yace za a warce su wato kafin su iso guna. Fa aqulu, sai in ce ai rabbi, ya Ubangiji na ashabi, ai sahabbaina ne kenan, waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai suka yi ridda, wanda galibi ko mutanen ƙauye ne, wanda sun musulunta amma basu rigai ba suka fahimci musulunci, suka san dadin shi, manzon Allah ya bar duniya sai suke zaton cewa musulunci ya nada tabar masa, suka juya hannun agogo suka koma cikin kafirci. Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya yake su. To waɗannan waɗanda aka kashe ba tare da sun dawo sun jaddada musulunci, su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ringa cewa sahabbaina ne, sahabbaina ne, sai a ce masa to ai baka san ba abin da suka farar da shi bayan ka. nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.